أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 20 دبقوي دوتن شوال شكرا تربور دلهود أربعين دشدة هجرية هزم تجبر كراتل للتاهم منا رسالة تكن فكه مالكية الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى muna cikin baban siffar sallah yana zano mana siffar sallah yadda ake yin sallah tun daga farko har zuwa ƙarshe wanda shine aka fi sani sifatu salatin nabi alaihi salatu wassalam cikin wasu littattafai da mun ga albani Allah mashi rahama yana sifatu salatin nabi ibnu usaymin yana sifatu salatin nabi da sauran malamai eh zan mu tashi inda malam yake cewa cikin wannan baban wa istahabbu zikru mustahabbi ne yin zikiri an so yin zikiri bi asri salati abu gurbu salawati a gurbin salloli bayan kowace salla ta sallar farilla ba ta nafila ba an so ya kasance mutun yana yin wannan zikiri da zai kawo yace yusabbihullahu salasan wa salasina yayi tasbihin Allah subhanallahi subhanallahi 33 wa hamdulillah yayi gode ma Allah salasan wa salasina 33 wa kabirullahi yayi kabbara Allahu akbar Allahu akbar salasan wa salasin 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير يتكي ندليدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبدا أبدا يزو تكين صحيحين يزو تكين بخاري ومسلم وانن أنسو يتي مستحب نيم وانن ذكر بايان أنسلني سيتي ويستحب أنسو بإسر صلاة الصبح أبايان صلى الصبح التمادي في ذكر أوتي ذكري a ci gaba da yin zikiri wa istighfar da yin istighfari wa tasbihi da yin tasbihi wa du'a da yin addu'a ila dulu'i shamsi har zuwa hutawar rana au qurbu dulu'iha ko kuma kusa da hutawar rana sai ya ce walaysa biwajibin amma duka wannan ba wajibi bane sai dai dan ya zo cikin hadisi cewa wanda ya kasance ya kiyaye akan wannan inda yayi sallar asuba ya tsaya ci gaba da zikiri har rana ta huto yayi raka'a biyu yana da ladan haji da umara wanda suke cikakku yace walaysa bi yarka'u raka'atay al-fajr yayi raka'atay al-fajr qabla salati subh kahin sallah asuba ba'da al-fajr bayan al-fajr ya huto bayan al-fajr ya huto yarka'atay al-fajr yace ya qara'u fi kulli raka'atin bi umul qur'ani ya karanta cikin kowace raka'a da fatiha yusirruha ya asrata ta a asrace ba a bayyana ba kenan a cikin raka'atay al-fajr a malikiya karanta fatiha kadai ake ba tare da sura ba saboda hadisin da Aisha take cewa shine hujja sa Aisha tana cewa Annabi alaihi salatu wasalam yana takaice su har ina cewa a qara'a fihi ma fatihatul kitab shin ya karanta fatiha ma Annabi alaihi salatu wasalam amma tabbas ya karanta fatiha da kulliya a tafarku a tabi kuma qul huwallahu sai ma yake cewa wal qira'atu fi zuhur karatu a cikin az-zuhur bi nahwil qira'a fi subh irin karatu ne cikin as-subah min addu'a daga cikin surori masu tsawo au duna zalika ko kuma kasa da haka ba hatta kai asuba kalilan dan kadan sai ya sami ahadari yake cewa az-zuhur taliha az-zuhur tana bi mata yace wala jahru fiha bi shay'in min al-qira'a ba a bayyana komai na karatu a ciki wai qara'u fil ula ya karanta a cikin tafarkon wasaniya da tabi fi kulli raka'atin a kowace raka'a bi ummil qur'ani ya karanta fatiha wa sura da sura sirran a asirce wa fil akhiratayn a cikin bi na karshe bi umul qur'ani karanta fatiha wahadaha ita kai sirran a asirce wa yatashahadu fil jalsatul uwa ya tahiya a tafarko ila qawlihi har zuwa hadashu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ya kawo nan a cikin tahiya sun mai kuma sannan sai ya tashi kenan su a cikin raka'a ta biyu a cikin su zama na biyu babu salati ibrahimiya ga annabi alayhi salatu wasallam sabanin shafi'iyya sun tahi cewa hatta zaman na tsakiya akwai salatul ibrahimiyya yace fala yukabbir ba zai kabbara ba hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye haka zai fa'alul imamu haka nan liman zai aikata war rajul wahadahu da mutun shi daya nan ma malamai sun ce akwai gyara ga malikiya ba sai yayi daidaita ba yayi tsaye ya meke da dan yaso zai ce Allahu akbar a annabi cewa ake wai kabbiru hina yaqumu lokacin da zai tashi kabbar ta tsayuwa yana tashi kabara nan da ita yake mekewa yana kaiwa tsayuwa ta kare da kuma ya fara abun ne fara fatiha yace war rajul wahadahu da mutun da yawa amma mamumu amma shi mamu fa ba'da an yukabbira al-imam bayan liman yayi kabara ya qumul mamumu mamu sai ya tashi aidan kuma fa izastawa qa'iman idan ya meke a tsaye kabara sai ya kabara shi ma kamar yadda muka wada can wa yaf'alu fi baqiyati salati zai aikata cikin sauran sallah min sifatir ruku'i na sifar ruku'u wa sujudu da sujada wal julusi da zama nahau ma taqaddama zikruhu irin abinda ambatan shi ya gabata fi subhi cikin sallah asuba wa yatanafalu ba'daha yayi nafila bayanta wa yastahabbu lahu an yatanafala bi arba'i raka'atin an so a gare shi mustahabi ne yayi nafila da raka'a hudu yusallimu min kulli raka'atayn ya sallame a kowace raka'a biyu kenan raka'a biyu wa yastahabu mislu zalika qabla salati al-asr kuma an so yayi irin haka kahin sallar al-asr wa yaf'alu fil asri kama wasafna cikin sallar al-asr ma ya aikata kamar yadda muka siffanta mishi fi zuhuri cikin azhar sawa diddaye ne illa annahu ya qara'u fi raka'atayn al-ulayn sai dai a cikin raka'a biyu na farko zai karanta ma'a ummil qur'ani tare da fatiha bil qisar min as-suwar da surori gajeru ba masu tsawo ba irin na az-zafar mislu kamar misalin wadduha da inna anzalnahu wa nahawihima wa amma al-maghrib amma ita maghriba fa yajharu bil qira'a ya bayyana karatu fi raka'atayn al-ulayn cikin raka'o'i guda biyu na farko min ha daga cikin ta wai qara'u zai karanta fi kulli raka'atin minhuma cikin kowace raka'a bi ummil qur'ani wa sura da fatiha da sura min as-suwar al-qisar daga cikin gajejerun suraye irin na al-asr kenan wa fi saniya atabim bi ummil qur'ani da fatiha faqad kadai wa yatashahadu ya tahiyya wa yusallimu ya sallami wa yastahabu an so an yatanafala ba'da ina fila bayanta ita magarba bi raka'ataini da raka'a guda biyu an so yayi da raka'a biyu su ma an gani cewa ana karanta kulliya a ta farko qul huwallahu a ta biyu yace wa ma zada fa huwa khairun in ya abin da ya kara dai alkhairi ne in raka'a shidda in raka'a takwas in goma zai bayan sallar magriban nan alkhairi ne yace wa in tanafala bi sittin idan yayi nafila da raka'a shidda fa hasanun abu ne mai kyau saboda nafila ce mutlaka ba muqayyada ba wa tanaful ba'da al-maghrib wal isha yace yin nafila tsakanin magriba da isha muraggabun fihi abun kwadayi ne a cikin shi lokaci ne mai tsada wa amma gairi zalika amma wani wannan min sha'ani ha na sha'anin ta fa kamata kaddama zikiru kamar yadda ambatan shi ya gabata ne fi gairi ha cikin watatta abinda za a yi a cikin sallolin haka nan za a yi in ba wannan abubuwan da ta shaban ba mu da su ba yace wa amma al-isha al-akhira amma ita sallar isha wa hiya al-atma ita ce sallar tatsa wasu mul isha ya khasu biha yace sunan isha shi yake banta da ita yace wa aula kuma shi yake dacewa dan annabi ya hana a kira ta da salatul atma yace fa yajharu min al-ulayn sai ya bayyana a cikin fil ulayn cikin raka'o'i guda biyu na harko bi ummul qur'ani da fatiha wa sura karanta sura fi kulli raka'atin a kowace raka'a wa qira'atu ha karatin ta atwal qalilan ya dan hi tsawo kadan min qisarul min qira'atil asr gami da karatil asr wa fil akhiratayn a cikin bi na karshe na sallar isha bi ummul qur'ani da fatiha zai karanta fi kulli raka'a kowace raka'a sirran a asirci summa yaf'alu fi sa'ir ha sannan ya aikata cikin sauran kama taqaddama min al-wasf kamar yadda ya gabata na siffantawa wa yukrahu an-nawm qablaha an karhanta yin barci gabaninta an karhanta yin barci gabanin sallar isha tsakanin magriba kahin isha mutun ya kwanta ya rika yin barci malamai suka ce li Allah ya aridu halil fawati dan duk wanda mai da wannan al'ada shi zai bijirar da ita da rasawa kullun zai rasa jam'inta dan lokacin kadan ne yace wal hadisa ba'da hakanan an hana zance bayanta shi ma dan silila tafutu salatul asr saboda hadisi ne saboda kalla sallar al'asr sallar asuba nake so ta kubuce mishi in ya zamana kullun zai cika dare duk radda zai cika dare to sallar asuba da wuya ya same ta amma inda wuri yayi to zai tashi da wuri ya samu sallar abin nan yace li gairi daruratin in dai ba da darura ba ko yayi wasu baki ko wani karatu suke ko wani darasi wannan kuma wani hala ce khasa ba ita ake magana ba amma hira ta duniya kawai ai ta hira ya cika dare bayan lisha wannan an hana yace wal qira'atu allati yusarru biha fi salati kulluha yace karatun da ake cewa a asr za cikin salloli duka hiya bi taharikil lisan shine a ruka motsa halshi bi takallumi bil qur'an wajen yin magana da alqur'ani asrtawa ba ana nihin bakarhe bakinka gumun ka wa azziya kake la wannan kai tafakkuri ne sallah ba tayi ba ta zama batatta dole he an ga halshen ka yana motsa leban ka yana motsa rida in so shine zai zama na sirrantawa wa amma al-jahr amma ita bayyanawa fa an yusmi nafsahu shine yajiyar da kanshi wa man yalihi da wanda ke bin shi yake kusa da shi da kai da wanda ke kusa da kai kuna jin abin da kake hodi in kana wahadahu in shi kadai ne yace wal mar'atu duna ar-rajul fil jahri mace ta bayyanawa ta zamana kasa gami da ta namiji mace ta bayyana ba sosai kamar yadda namiji zai abin nan wa hiya fi hay'ati salati ha ita a cikin sallarta misluhu irin misalin namiji ne dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin baban ibada yace innamun nisa'u shaqa'iqur rijal yace gair annaha sai dai ita tandammu zatta matse wala tufruj fa khizaha ba zatta bude cinyoyinta ba wala adudaiha ko kuma damtsanta watakunu mundammatan ta kasance tattarala ce mun zawiya a yakune fi julusiha a cikin zaman ta wasujudiha da sujadatta wa amriha kullihi da cikin dukkan lamari na sallah wannan shi ma malamai sun yi raddi cewa babu wani dalilin da za a ce abin da yazo na wannan siffar ta sallah a ce an hudda mace babu wani dalili cewa ta kunu mun zawiya ta kasance a yakune ta kasance a mammatsa jikinta kada ya kasance haka nan da ita da namiji duka ɗaya ne yace summa yusalli shafa'a wal witr sannan sai sallaci shafi'i da witri jaharan a bayyane wa kazalika yustahabbu hakana an so fi nawafilil layli cikin nafilfilu na dare al ijharu a bayyana su wa fi nawafilin nahari a cikin nafilfilu na rana al israru su kuma a asrta in jahara fi nahari in ya bayyana da rana fi tanafulihi cikin nafilar shi fa zalika wasi'un wannan shi ma yayi in sabawa kai da rana ka bayyana da daren ka asrta duka zancan mustahabbi ake babu abin da za a ce bai yi ba yace wa aqallu shafa'u mafi karancin shafi'i raka'atani ita ce raka'a guda biyu saboda abinda ake cewa shafi'i da witri shafi'i kawai nafilfilin da suka gabaci witri ko ma raka'a 50 ne sunan sa shafi'i ko raka'a 10 ne sunan sa shafi'i to yace mafi karanci kawai sune raka'a guda biyu yace wa istahabbu an so an yi qira'a fil ula ya karanta a tafarkon bi ummil qur'ani karanta fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbih isma rabbikal a'la wa fi saniya a cikin ta biyu bi ummil qur'ani karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa yatashahhad sai yayi tahiyya wa yusallimu sannan ya sallame summa yusalli al-witr sannan sai ya ci witri raka'atan raka'a daya ce ya qara'u fiha zai karanta cikin ta bi ummil qur'ani da fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da falaki da nasi a cikin witri nan shi ma malaman hadisi sun tabbatar da cewa falaki da nasi ta hadisin su yana da rauni qul huwallahu ita ce ya tabbata wa in zada kamar yadda muke faɗa hadawa tsakanin ilimin hadisi da fiqhu shine tabbataccen abu matukar mutun zai takaita akan guda daya ba zai samu mahangar da zai rika tace abubuwa yadda ya kamata a tace su ba zai kasance abinda malaman fiqhu a mahangar su suka dauka suka bashi hasbun mazhabin su kawai haka zai dauka ya aiki da shi amma in ya kasance ya san shige da huji na malaman hadisi da raunanawa da ingantawa to wannan ya kasance zai zama na yana sanin inda aka ba gaba a cikin masail shi yasa malaman hadisi ma Allah musu rahama da malaman fiqhu sun kasance suna daukan abukan juna abukan gaba ne abukan gaba juna ne sai da al-khatib al-baghdadi yazo ya hada ilmin mukan gaba daya nuna musu cewa duka yan tahiyya daya ne babu wani wanda yake abokin gaba da juna yace wa in zada min al-ishfa'i idan ya kara a cikin shafi'i ja'al akhiru zalika al-witr dai ya sanya witri ita ce karshe wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli min al-layli yana sallah da daddare sanatai 10 raka'a raka'a 12 summa yutir bi wahidatin sannan sai ya witri da guda daya wa kila wasun ce 10 raka'atin raka'a guda 10 yake summa yutir bi wahidatin sannan sai ya witri da guda daya wanda wannan sabanin mun ganshi a darasin sahih bukhari yace wa afdalul layli akhiruhu mafificin dare shine karshen shi fil qiyam wajen tsayuwa idan mutun zai yi qiyamul layli shi yayi tsayuwar dare yayi nafilfilin shi da addu'o'in shi to ya kasance karshen dare shi yayi daraja dan saboda lokacin Allah ya sabko saukar da ta dace da cewa wa zai roke ni amsa mishi ba mai wa mai tambaya in bashi faman akhara tanafulu yace duk wanda ya jike ta yin nafilar shi wa witruhu da witrin shi ila akhir shi zuwa karshen dare fazalika afdalu yace wannan shi yahi farala illa man al-ghalibu alayhi Allah ya namu Allah yuntabihu sai dai ho wanda yana da rinjayen zatan cewa ba zai tashi ba rasa duka zai in ya san cewa in ya kwanta zai ta sheka barcin shi an yi kiran sallar asuba to wannan yayi shafi'i da wutarin shi tun kafin ya kwanta idan kuma ya san cewa zai iya tashi a wancan lokacin mai tsada sai ya bar sa har wancan lokacin yace fali qadimu taru sai gabatar da wutarin shi ma amma yuridu minan nawafil da abin da yake nihi na nafilfilu ko raka'a nawa ne awwal layl sai yayi su a farkon dare summa insha aiza sai kaza fi akhiri sannan in ya so idan ya tashi a karshen daren tanafala ma sha aminha sai yayi nafilfilin shi yadda ya ga dama ba a hana shi bai masana yayi su bibi ya sallame wala yidul witr ba zai sake witri ba amma ita witri annabi ya ce la witran fi laylati ba a witri bi a cikin dare ita ba zai sake ta ba yace wa mangalabatu aynahu wanda idanuwan shi suka rijaye shi
an hizbihi gami da hizbin shi hizbi shine abinda ko an wurdihi kamar da mai ahadari ya fada wa man nama an wurdihi ko wurdi ko hizbi abinda ka azama kanka na nafilfilu ka azama kanka cewa kullun sai nayi raka'a guda shidda da witri in kwanta ko kullun raka'a takwas ko kuma wancan mafificin raka'a 12 da witri ka azama kanka wannan shine tsarin ka to a yau sai barci ya dauke ka baka yi su ba idaninka suka rinsha ai ka kai barci baka yi su ba yace to falahu an yusallihu yana da damar ya sallace su ma bainahu wa bain dulul fajri tsakanin shi da hutawwa al-fajr tsakanin shi da hutawwa al-fajr kenan sai yana da damar in ya tashi gaugawa ya yi su kahin a ce al-fajr ya hutu yace wa awwalul isfari da farkon fatsfatsina wannan na rana yace summa yutru sannan sai ya yutri wa yusalli subha na hutawwa al-fajr nake so summa yusalli subha sannan sai sa wa yusalli subha ya sallace as-subha wala yaqdir witra ba zai rama witri ba man zakarahu wanda ya tuna shi ba da an salla subha bayan yayi salla asuba bayan ka riga ka yi salla asuba ka tuna cewa ban yi witri ba babu kuma magana ramuwa ba a rama shi ya wuce kawai kuma sai dai gaba yace wa man dakhala al-masjida wanda ya shigo masallaci ala wudu in yana da arwalla fala yajlisa ta yusalli raka'ataini kada ya zamana sai yayi salla raka'a biyu tahiyatul masjid kenan in kana waqtin yajuzu fihi ar-ruku' idan lokacin da ya halitta ayi nafila ne idan lokacin da ya halitta ayi nafila ne wasu sun tace cewa koda ba lokacin da ya halitta bane in dai ba lokacin hutawar rana gab hutawar ta da gab fadawar ta bane wannan ba zaka yi ba amma sauran lokutan tunda zawatul asbab ce kana iya yin su ina ga mun karanta shi a cikin at-tawdi sharhi sahih al-bukhari yace wa man dakhala al-masjida wanda ya shigo masallaci wa lam yarka al-fajr bi raka'atayn al-fajr ba ajza'ahu li zalika raka'atayn al-fajr ya wadatar mishi yin raka'atayn al-fajr kenan yin raka'atayn al-fajr in yayi sa masallaci sun wadatar gami da tahiyatul masjid dan saboda tahiyatul masjid ba sai nafila ba ko farilla ko nafila kai ta wadatar fi yace wa in raka'a fi bai raka'atayn wa in raka'a al-fajr fi baitihi idan mutun yayi raka'atayn al-fajr a gidan shi summa atal masjid sannan yazo masallaci liman bai zo ba faqtulufu fihi malamai sun yi sabani akan shi faqila yarka wa suka ce malaman zai yi raka'a zai yi su wannan guda biyan waqila la yarka wa suka ce ba zai yi ba kenan ya maimaita su ya sake su tunda dai babu nafila lokacin yayi raka'ata al-fajr a gida ya taho masallaci zama ya shiga masallacin ya zamna ya zamana ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya shigo masallaci kai ya zamna sai ya raka'a biyu yace yayi ta nafila kuma ba lokacin ta bane yace yayi raka'ata al-fajr kuma ya maimaita ta ta zama biyu yace wala salata nafilatin ba'd al-fajr babu sallan nafila bayan al-fajr illa raka'atay al-fajr sai dai raka'atay al-fajr ila dulu ash-shams har zuwa hutawar rana idan aka ce an riga an yi sallar asuba to babu yin wata nafila da mutun zai yi sai dai raka'atay al-fajr ga wanda bai yi ta ba zai lokaci ne da zai yi ta har zuwa hutawar rana sai babu na gaba babun fil imamatu hukumul imamu wal ma'mum baban da ke bayani cikin hukuncin limanci da kuma hukuncin cikin limanci da hukuncin liman da kuma mamu yawa malam al-imam Allah mushi rahama yake cewa wai ummun nasu afdaluhum wanda zai limanci mutane shine wanda yi su farala wa afqahuhum kuma wanda yi su sanin fiqhu wala ta ummul mar'atu fi farida mace ba zai yi limanci ba a cikin farilla wala nafila ko nafila la rijalan wala nisa'an ba zai limanci maza ba ko mata wa yaqra'u ma al-imam nan gurin a wajen malikiya Allah musu rahama hatta cikin mata ƴan uwanta ba ta limanta ba amma sunna ta tabbatar da cewa mace za ta iya jan ma ƴan uwanta mata wanda a sunan Abi Dawud har mun ga yadda take yadda za su yi limancin da inda za ta tsaya tsakiyar su kenan wannan ya tabbata a cikin sunna tana iya limancin ƴan uwanta mata yace wai qara'u ma al-imami zai karanta tare da liman fi ma yusru a inda liman ya asirta karatu fihi a cikin shi wala yaqra'u ma'ahu fi ma jaru fi ba zai karatu cikin shi ba inda liman ya bayyana nan sai ya kyale ya saurara nan sunna shi shine sauraro yace wa man adraka raka'atan wanda ya riske raka'a guda fa aksara ko sama da haka faqad adraka aljama'a haqiqa ya riski sallar jami'i falyaqdi ba'da salati alimam salamul imam yarama bayan sallama liman kinshi ma fatahu abin da ya kubuce mishi ala nahwi ma fa'ala alimam fil qira'a akan irin abin da liman ya karanta na abin nan na karatu inda ya bayyana ka bayyana inda asartawa ya kai ma ka asarta shi yasa mai ahadir yake cewa idza qama al-mamum idan mamu ya tashi ba'da salami imamihi bayan sallama liman shinshi fa huwa kal musalli wahdahu kaman mai salla shi ɗaya ne kawai zai yi harkar shi abin da liman yayi shi ma shi zai maimaita yace wa amma fil qiyam wal julusi amma cikin zama tsayuwa da zama fa fi'luhu ka fi'lul bani yace to aikin shi kama aikin mai gini ne kawai kama sallar shi daban yake kal musalli wahdahu wahdahu shi kadai yace wa man salla wahdahu wanda yayi sallar shi daya falahu an yu'ida yana da dama ya sake fil jama'a cikin sallar jami'i lil fadli fi zalika saboda faralar da ta zo cikin sallar jami'i yayi sallar shi a gida kuma sai ya tarro ga jami'i ga ta ana yi sai ya shiga cikin jami'in nan yayi yace illa al-magriba wahda sai sallar magriba ita daya a malikiya sun ce saboda ita witrun nahar ce idan mutun ya maimaita ta ya maida ta ta zaman ba witri ba to sai dai wanda suka ta yace har magriban maimaita ta ake su ce bayan an sallame kuma ina magana ce ya maida ta shidda ba magana ce ya maida ta shidda shi da har ya sallame ya tashi ya tafi wani guri ya ga wata jami'in zai shiga yace wa man adraka raka'atan wanda ya riske raka'a guda fa aksar ko sama da haka min salatul jama'a daga sallar jami'i fala yu'idu fi jama'atin ba zai sake ba cikin wata jama'ar daban kai sallah cikin wani jami'i nan gurin ka samu raka'a daya ko abin da ya sama da haka to in kaga wata jami'in baka ce ba aicin tunda ba duka nan samu ba ga wasu wanda zasu fara zan muhara tare muhara gaba daya a raka'a daya ka samu tare da wa'ancan sun hana ka kai bi wata jami'i ta wannan sallar sai yace wa mallam yudrik illa tashahuda wanda bai samu ba sai tahiya awul julusa ko zama falahu an yu'ida fi jama'a yana da damar ya sake cikin wani jami'in daban yace war rajulul wahidu ma al imami mutun shi daya tare da liman yace ya qumu an yaminihi zai tsaya a damar liman daga liman da mamu to mamun sai tsaya a damar shi wa ya qumu rajulani wannan ku mun ganshi a sunnar annabi alayhi salatu wassalam da ya kamo Anas ne mai doshi abin ga damar shi yace wai qumur rajulani mutum biyu fa aksara ko sama da haka zasu tsaya khalfahu bayan liman fa in kanat imra'a ma'ahuma idan an samu mace tare da su qamat khalfahuma sai ta tsaya a bayan su wannan maza wa in kana ma'ahuma rajulun idan an samu akwai namiji salla an yaminil imami sai yayi salla a daman liman wal mar'atu khalfahuma mace ta tsaya a bayan su kenan nan gurin sai zama namiji ɗaya ne da mace ɗaya su uku ne kawai da liman da mamu bi mamun da mace da namiji ne namijin ya komo daman liman ita kuma macen ta zama a bayan sa ita daya yace wa man salla bi zawjatihi wanda yayi salla da matar shi qamat khalfahu sai ta tsaya a bayan shi shi ma duka ɗaya ne bai ace ba ai tunda matar shi ce bari su jera yace wa sabi in salla ma a rajulin wahidin yaro idan yayi salla tare da mutun daya khalfal imamu ta bayan liman qama khalfahu sai su tsaya a bayan liman kin kenan da yaro ne karami kuma da babban mutum sai liman sai su tsaya da yaron da wannan a bayan shi amma yace in kana sabi ya akili idan yaron yana da hankali la ya zahabu ba zai tahiye shi ba idan umman ya kifi ma a hu ya bar wanda yayi tsayin tare da shi in ka san cewa in kun yi tsaye da shi bai da hankalin da zai tsaya tahiye shi zai yi ya barka kenan kaga ta in ya tahiye barka kuma dole komowa zaka yi daman liman kenan tun farko ma ka tsaya daman liman shi in ya ga dama tsaya da baraku ko inda ya tsaya yace wal imamur ratibu liman ratibi in salla wahdahu idan yayi salla shi daya qama maqamal jama'ati zai yi matsaya zai tsaya matsayar jami'i kenan nan gurin abin da yake nihi fi husul fadli halahu wajen samun daraja wannan kin nafilak lokacin salla ne liman ya zo mun sa cewa karhe 4 daidai zan yi sallar la'asar liman kin ya taho yayi jira babu wanda ya zo ya tada sallar shi yayi daidai yake da yayi matsayin jami'i kamar yayi jami'i ne wasu in sun zo ba zasu tada wata jami'i ba su kirkiro wata jami'i wa huwa 27 shine daraja 25 ko 26 kari akan sallar mutun daya kenan sai ya zama na waje alhumma tamyiz salatul yujuz li ghairihi an yama fi mahallihi qablahu wa ba'dahu kenan bai halitta ba wani ya zo kuma ya ce yayi wata jami'in bayan shi yayi tashi ai mun ga mas'ala a cikin mukhtasar a cikin damuna yace wa yukrahu an karhanta fi masjidi fi kulli masjidin lahu imamur ratib cikin kowane liman kin da yake da liman rati masallacin da yake da liman rati bi tsayayyen liman an tajma'a fihi salatu marratayn a hada sallah jami'i guda biyu liman ratibi yayi sallar jami'i kuma wani yazo ya tada wata jami'in malik ya hana qarar al-imam malik al-cikin mudawwana ya hana yace me yasa saboda jami'i an assasa ta ne saboda hada kan jama'a an assasa jami'i ne saboda jama'a su yi tahiyya daya idan ya zama na liman ratibi ya zo yayi wasu ma suka zo jami'in su tada zai sanya an samu kaikai a zicci tsakanin wannan liman din da wancan da suka tada wata kuma zai zama na an sama mutane kasala cewa jami'in ayin mun tayi akwai makararru ɗan uwan mu mun tada mi ta mu amma in ya zama na sun san cewa da kaki da kaso in kan makara kai ɗaya zaka yi sallar ka to kowa zai kokarin cewa wannan jami'in ɗaya ce gare mu dama ce guda ɗaya bari mu gaugawa mu je mu yi ta amma in ya san yana da wata dama ta biyu yana da dezium session tsayawa zai yi yace to akwai wasu mun je mun yi ta mu to kuma malamai Ibn al-Usaymin yana da littahi salatul jama'a da jima'a na karanta shi ya bayyana cewa ko sun yi jami'i wannan na bayar da suka zo ladan mutun ɗaya gare su ba jami'i bace ba jami'i ba suka yi jami'i ladan ta na 27 yana tabbata ga liman wancan na asali ratibi wanda suka zo bayar da su yi jami'i da kasu yi ruwan su kawai ladan sallan mutun ɗaya suke yace an tajma'a fihi marratayn wa man salla salatan wanda yayi salla fala ya ummu fiha ahadan ba zai limanci kowa a cikin ta ba mata ka sallaci sallah to ba zaka limanci wani ba saboda ba a san ba wannan ce nafila wacce ce farilla wannan ce nafila su kuma a malikiya mai nafila ba zai bi mai farilla ba alaikum salam
kuma mallaka kamar idan wani ne yazo ana da alfari sallah sai ka tashi ka roƙe a madarin ka sai ka nige ne to ya za kamar sallata ku da salatu jama'a ko kuma
kamar kaka
kamar mutum da magana su sallah da yazo mutum yazo yana sallah yace mun su da kwala haka sai ta shi goma ya
ce sai sallar dare to in sai ka babbar irin wannan ba eh wannan shi yasa ai nace mas'alar ta sabani ce su malikiya sun tafi akan saboda baban rihe wannan kafak babban makasar daga cikin makasid na sallar jami'i shine wannan shi kuma wancan suna da amsa in ka je a cikin hadisin da zasu bashi malikiya akan wancan mutunan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai ma wannan sarka ai ma su ce khasun bi zalika ar-rajul saboda annabi ya san uzurin shi da sauran amsoshi da suke badawa yace wa man salla salatan duk wanda ya salla ba zai limanci wani cikin ta ba yace wa iza sahal imamu idan liman yayi mantuwa wa sajada li sahwi kuma yi sujada saboda mantuwa shi fal yataba'ahu man lam yasaha ma'ahu duk wanda bai yi mantuwan ma tare da shi ba ya bi shi min man khalfahu ga wanda suke bayan shi wala rafa ahadan ra'sahu kenan ba dole in matukar ka samu raka'a ɗaya tare da liman to wannan ya jawo maka duk abin da ya same shi na kabri da ba'adi sai kun yi tare matukar ko da kai bakkanan aka yi wancan abun a raka'a ta farko ko ta biyu yayi mantuwa shi yayi rabkanu shi kai kuma hai'a ta hudu ka same shi ta hudu kawai ka samu to wannan jona sallar taka da kai da shi ka samu raka'a ɗaya ya sa har wancan mantuwa ta same ka me yasa saboda dole tunda yake liman ɗinka da dadi da rishin dadi zaku yi tahammuli ba mun ji ba cewa wasahul imamu ya hamiluhul imam idan kai mantuwa liman ya dauke to kuma shi ma in yayi dole tashi zaka dauka ku tai tare yace wala yarfa ahadun ra'sahu in kabli ce tare suke yi da liman ba a dace kabli aibata da matsala ba a ita ce wanda he an sallame zai tashi ba zai sallame ba sai ya ci ko abin da ya mishi saurara da in ya gama sai ya yi ba adin sai ya yi shi daya yace wala yarfa ahadun ra'sahu qabla al-imam ba wanda zai dago kanshi kar wani ya dago kanshi kahin liman kamar yadda mun gani a hadisi yace wala yaf'al illa ba'd fi'li kan mutun ya aikata aiki sai bayan aikin liman kin shi kenan duk abin da zaka aikata cikin sallah kamar yadda annabi ce inna maju ila al-imam li yutamma bihi ya zamana sai yayi kai wannan dole ne yace wa yaftatihu ba'dahu wa yaqumu min sanati yace ya buda sallah bayan liman sai bayan ya buda kai ma zaka buda wa yaqumu min sanati ba'da qiyamihi ya tashi daga raka'a bi bayan tsayuwar shi wa sallimu ba'da salami yayi sallama bayan sallama shi yace wa ma siwa zalika amma abinda ba wannan mu fawasi'un duk da yana da yarwa an yaf'aluhu ma ahu ya aikata tare da shi amma yace wa ba'dahu ahsanu amma bayan shi yayi a bayan liman yace shi yafi dacewa shi yafi kyau ya kusan karshen babin yace wa kullu sahawun sahahul mamum duk wata mantuwar da mamu yayi fal imamu ya hamiluhu liman ya dauke mishi anhu a gare shi illa raka'atan sai raka'a daya aw sajadatan ko sujada wannan ba zai dauke maka ba au takbiratul ihram ko kabbara harama au salam ko kuma sallama ya duka wannan liman ba zai dauke maka su ba yace wa atiqadu niyyatul farida da kudurewan niyyar sallar farilla wannan niyya ba zai dauke maka ita ba wa idza sallama al imamu idan liman ya sallame fala yasbut kada ya tabbata ba da salamihi bayan sallama shi liman yana sallamewa a wannan gurin da ya sallame ya tashi daga nan yace waliyan sarif ya tashi ya tahiye shi illa an yakuna fi mahallihi sai in ya kasance a cikin mahallin shi ne gurin shi ne fa zalika wasu'un wannan yana da yalwa wannan gurin a satin da zai zo insha Allah zan karanto sharhi ka ina da bahasi akan shi zan karanto sharhu huka na malamai malikiya akan shi da mauqifin sa da matsayin sa akan liman alaka shi da mihrabin shi alakan liman da gurin da yake jan mutane dan saboda mai muktasar ma ya hadu matsala ya ce wa tanafulhu bi mihrabihi da yin nafila shi a mihrabin shi makaruhi ne liman in ji mai muktasar ana yana sallamewa wannan gurin da ya cancance shi malikiya tsantsanta gashi a irsala gashi a muktasar da sauran littattafanmu na malikiya liman yana sallamewa kawai daga yace astaghfirullah 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 allahumma anta salam minka salam kawai tashi ya bar wannan gurin me yasa suka ce dan ya cancanci wannan gurin ne saboda sallah ana sallamewa wannan guri ya zama ba nashi ba shi yasa yace fala ya subut ba'da salami kada ya tabbata bayan sallama shi yace ya tashi ya tahiye shi waliyan sarfi ya tahiye shi nan gurin kaga shi wannan ai al-imamun nafarawi ne Allah mishi rahama da jin kai sharhi ne na risala yana daga cikin manyan sharhuka na risala anan sai ce khatima kad taqaddama fi basifat salati annal madlub saboda wannan magana mun kata ba a cikin wancan bahasin da zan karanto yace ya gabata cewa abinda ake so bi isri salati a karshen sallah al-farida ta sallah sallah farilla az-zikr shine zikiri mun gani can baya a cikin inda yace wa yastahabu zikru ba'da salamihi an so yin zikiri har ya kama na wanda daga cikin zikirin sai malan da farawi yake cewa ammal istighalu biddu'a ziyadatan ala zalika faqala hu innahu bid'atun lam yurid bihi amalun anan nabi sallallahu alaihi wasallam wala an salafus salih yace amma shagaltuwa da yin addu'a liman yana yi ana cewa amin yace wannan ƙari ne a cikin shari'a kuma bid'a ne wanda bai zo ba daga cikin salafu na salih daga cikin magabata qarrafi yake cewa Allah mushi rahama da jin kai al-imam al-qarrafi mai az-zakhira yake cewa kariha malikun wa jama'atun minal ulama li ayyimatil masajidi wal jama'ati addu'a wa aqibas salawati al maktuba jaharan lil hadirina yace al imam malik yaqi da ma jama'a da dama cikin malamanmu na malikiya galimammai na masallatai da jami'i su rika mamamu addu'a bayan sallar farilla su bayyana mamu suna cewa amin yace fa yahsul li zalika bi naw'un minal izma saboda irin wannan yace nau'in girman kai zai shiga maliman yace nasaba nafsuhu wasitan bainar rabb hay sama kan shi cewa shine wasida tsakanin su da Allah yace min tahsili masalimi cewa in zasu ne maslaha su hay an gali man liman yaga Allah yace ala yadaihi min addu'a kan hannun shi na addu'a qalibun naji ibnu naji yake cewa mun ga sharhin shi Allah mushi rahama shi ma sharhin risala ne qultu yake cewa wa qadista marral amalu al ajwazihi inda nabi ifriqiya amma duk da wannan nasu sukan na malikiya yace amu ɗan afirka sun ci gaba da heyi suke shi Allah mushi rahama kasance dan malikiya ne na masar da kuma ya kawo cikin malamai zan kawo dai a cikin sharhu hukalan nabibi a mukhtasar nahi shinguda masalan ma sosai da kawo sharhu hukana mukhtasar abubuwan da suka fada da sharhu hukana samruddani a mafi shahara sharhi dai da muke karanta shine samruddani ko to a kalkashin wannan magana zan ga maganan mai samruddani ya kawo kariha malikul li aimatul jama'ati wal masajid addu'a wa aqibas salawati lil hadirina jaharan lil hadirina fa yansuba nafsuhu wasitan bainahu wa bain Allah ta'ala ibadihi fi masalihihim haka mai abun nan samruddani yace ya kawo hamma ya kawo nasin wani mutun ya je wajen malik liman ne yace ya imam malik na kasance umar kai nake so umar dan khattab yace mishi ya umar ni liman ne na al'ummata inna sallama yi musu addu'a sai yace mishi ka shedin ka ina gudu hancin kai tabo surayya yana nihin girman kai ka dauka cewa kai misalihi a cikin su kai zaka nasaba kanka cewa ka musu addu'a suna yin amin